to wannan du'ai yini na Ubangiji kuma muna cike da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bada izini ga shi shugaban kasa yayin wannan nadanade namu in aka tuna cewa Janar Buhari shekarun wajen 13 yana neman wannan mulki sai wannan karo Allah ya bashi duk tafiyan nan da aka yi ta da mutane iri daban-daban aka yi Allah bai kawo mu kusa da shi ba sai wannan karo na wannan zabe wanda kuma aka samu nasara so abin da nake nufi idan da wata kilo wata shida a ce garbashewo ai kai har zaka zo kai director na yada labarai kai aiki a gwanin gwamnati sai mutum ya ce kai anya kuwa saboda ganin kai ga inda ka taho shi ga inda ya taho to amma Allah ya kawo mu ba tare da ka nemi abu aka zo aka ce zo kai muka kuma yi shiga campaign aka yi mummunan campaign irin wanda PDP suka yi a kasar nan wanda kowa ya gani wanda yake mu a lokacin fatan mu shine Allah ma ya sa mu kai mu tsira da kanmu da mutuncin mu a gama lafiya da mu to kuma har aka gama lafiya din kuma aka zo aka ce a wani zo a tafi da kai a cikin tsarin gwamnati ai sai mu ce mun gode Allah kuma Allah ya sa shi wannan bawan Allah da ya mana wannan abu Allah ya sa ba za mu bashi kunya ba ba za a ga gazawar mu ba
Alhaji Garba bayan kai wadanne kuma mukamai aka yi zuwa yanzu
akwai mai ba bayan shugaban kasa shawara akan harkar yada labarai musafi mi adishina wanda yake office din sa ya dara nawa sannan akwai kuma shugaban hurda da jama'a na fada shugaban kasa Lawal Kazauri ambassador ne da aka bashi wato protocol ya wato shine wanda aka yi zuwa yau
amma mun ga wasu sunaye kamar sunan tsohon shugaban rusassiyar jam'iyyar NPP Ogbonu Onu a matsayin sakataren gwamnatin tarayya ko wannan kawai dai bayanin yanar gizo ne
wannan kawai in Allah ya rabon sa ne za a kira shi ya zo yayi amma dai i zuwa yanzu ba ai wannan nadi ba kuma watakila inda za a yi sanarwar ta hannun mu watakila za a ce za a fito da sanarwar to mu dai ba ga yace mu an ce mu zo mu yi wannan sanarwa ba
wannan kuma wanda muka fara gani shine kamar babban dogari wato ADC na shugaba Buhari shin wannan shi ma duka ba gaskiya bane kenan
a'a shi maganan ADC da ma'aikata bana kamar waɗanda suke zuwa daga ma'aikatar harkokin kasashen waje akwai kuma ma'aikata na tsaro ai kaga wannan aiko su ake yi daga headquarters su akwai su da dama wanda tun sun fara aiki amma akwai ADC wanda shi ma babban jami'i ne kuma kwararre wajen aikin sa wanda har ya fara nasa aiki
ko zaki ga mana sunan nasa
tunda dai shi shugaban kasa bai bada izini a bada sanarwa akan wannan ba ina ganin gara mu jira mu gani in ya ce ai sai ai
Gurbin shehu abinda za a yi tsammani nan ba da dadewa ba shine majalisar za ta sawa wato ministoci kenan wannan yoshi ɗan Najeriya za su yi sarar za a fara samun wannan sanarwar
ai abu a hankali dai ana nan ana tattaccewa ana tattaunawa kasancewa shi kansa ministocin ya koda ya fito da sunayen ministocinsa ai majalisar da TJ ita ce kamata za ta tace ta dawo masa da wanda ya cancanta a nada a yanzu da ake magana ita kanta a yadda tsarin mulkin namu yake ai sai kaman sati mai zuwa ma za a kirawo sabuwar majalisa ta fara zama to kuma ko da fara zama kamar yadda aka saba a tsari nasu karshen ta za su dauki wani dan takaitaccen hutu su je su dawo na wasu ƴan makonni ban yi zato za a yi wani abu akan wannan ba kafin ai wannan hutu na yan majalisa su je su dawo
a ƙarshe akwai wata sanarwa da kuka fitar da ke nuna shugaba Buhari ya ce kada a musguna wa duk wani jami'i na tsohuwar gwamnati kamar wajen fita a ƙasashen ƙetare wani ƙarin haske za ke kan wannan
ai labari ne ya zo masa yanda aka ji cewa ana dan cizguna wa wasu saboda sun yi aiki a tsohuwar gwamnati sun zo za su fita ana ce a ƙa'idar aiki kotunan shari'a su ne kamata su fidda mai gaskiya da mara gaskiya in suka nuna ka suka ce ka yi laifi a tuhunce ka to wannan sai a dakatar da kai amma ba zato ko zargi kawai to in aka ce za a fara yin haka ita kanta demokradiyyar rusa ta zaya a Najeriya shi yasa yace kowa a kare masa haƙƙinsa yadda tsarin mulki yace kuma mu ƴan Najeriya shin mu fahimci muna da buƙatar mu fara girmama juna muna kyautata ma junanmu maimakon a ce kullum muna neman mu sabawa junanmu